kimanin 'yar wanda takwas daga cikin waɗanda suka samu mafaka a nan Nijar ne hukumomin ƙasar suka baiwa wa'adin mako guda su gaggauta ficewa daga Nijar. Mutanen waɗanda aka zayyana sunayensu a wata sanarwar da gwamnatin Nijar ta bayar na daga cikin waɗanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasar Rwanda Tribunal Penal International for Rwanda ta samu da hannu a yakin basasar da aka yi fama da shi. Honorable Kallamu Tari da majalisar dokokin ƙasa ne na ɓangaren Rinjaye.
Mutane ne waɗanda anka kama da laifin yakin kare dangi, anka hukunta su sun ka kai ƙarshen hukuncin su. Majalisar Ɗinkin Duniya ke faɗa musu mahuka, muka ce mu ba mu da matsala mu ba su mahuka idan ƙasar Rwanda ba ta ganin laifin komai bisa ga wannan. Kafin a ƙare zance da hukumomi na Rwanda, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo wa'annan mutane a ƙasar mu, sun ka zo sun ka zauna. To cikin bayanin da muke yi da mu da Rwanda, mun ka gane cewa zama wa'annan mutane ƙasar mu yana da alamun ya zan kaman matsala ga maikantan Rwanda. Mun ka ce to in haka nan ne za mu shaida ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa musu wani wuri inda za su zamna, inda bai zan matsala ba ga ƙasarsu ta haihuwa. Shi ne an kai.
Da alama matakin gwamnatin ya samu karɓuwa a wajen wasu shugabannin ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a. Alhaji Salisu Amadu kusa ne a ƙungiyar Sovolle Nijar.
Da abin da zai kakwanci hankalacin ƙasarmu, mu wannan abin muna aiki da shi. Bai kamata ba mu ƙasar mu ta koma mu ƙoyar mugu wanda ya zamanto sun je sun yi wanda saɓa na a cikin ƙasar su, kuma sun fi nuɗe a cikin ƙasar mu wanda ya zamanto doka tana neman shi a cikin ƙasar su, to nan Nijar ba wurin ƙoya bace ba.
Sai dai wani ɗan siyasa mai fafutuka ta hanyar blog Mana Ibrahim na ganin rashin dacewar wannan mataki a bisa la'akari da tanade-tanaden wasu muhimman dokokin ƙasa da ƙasa.
Nijar ta sa hannu ta yarda su zo, kuma bayan wata guda Nijar ta dawo bisa kan yardar da taba Majalisar Ɗinkin Duniya. A siyasance wannan abun ya kawo ma Nijar la'ani da yawa, tunda ba a ɗaukar Nijar tamkar ƙasa wadda in ta ɗauki alkawali za ta cika ta.
To amma mahukuntan Nijar a wannan sanarwa sun bayyana dalilan diflomasiya a matsayin hujjar da ta kai su ga yanke shawarar korar waɗannan 'yan ƙasar Rwanda.
Mu mun yarda mu kawo wannan tallafi, amma sai mun samu rajajeniya da ƙasar su ta haihuwa, in ba ta ga laifi kan haka ba za mu yi. In ku zaman su nan yana zama matsala ga ƙasar su, mun ka ce a ƙara gaba.
'Yan ƙabilar Tutsi sama da 800,000 ne aka halaka a yakin basasar da ya daidaita ƙasar Rwanda a 1994. Nazarcewar ƙasashen duniya ta taimaka wajen farfaɗo da al'amura a wannan ƙasa, yayin da aka kafa wata kotun musamman Tribunal Penal International for Rwanda da nufin hukunta masu hannu a wannan tashin hankali, inda wasu suka yi amfani da wani gidan rediyon ƙasar wajen yaɗa saƙonnin ƙyamar al'ummar Tutsi a wancan lokaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.